أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya ce da ikon shi ne da amincewar shi yasa muka sake haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da karatunmu na littafin arba'un nabawiyya, wanda kuma wannan shi ne zamanmu na uku a cikin wannan littafin. A yau muna 23 ga wata na 6 2021, wanda kuma watan musulunci yana 13 ga Zulqa'ida. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 442. A wannan yammaci na ranar Laraba, insha Allah a wancan satin da mun tsaya akan da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya akan hadisi na uku wanda mun zo karshen shi, hadisin Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wanda ya kawo mana hadisi na daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa buniyal islamu ala khamsin, wato an gina musulunci akan wasu shikashikai guda biyar. Na farko shi ne shahadati an la ilaha illallah, shaidawa babu wani abun ma bauta da gaskiya sai Allah. Na biyu shi ne wa anna muhammadan rasulullah, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ka shaida babu wani abun ma bauta, abinda ya cancanta ma bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne. Bancin wannan in ka yi wa iqami sala, mutum ya tsaya da sallah, wa itai zakka, ya bada zakka, wa hajjul bait, mutum ya ziyarci ɗakin Allah, wa saumu ramadan, kuma ya azumci watan ramadan. Wanda wannan bayani akan wannan sun gabata a satin da ya gabata. Wato yau insha Allah zan mutashi kenan hadisi na hudu cikin wannan littafi, inda malam yake cewa an abi abdurrahman abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala haddathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Wato wannan hadisi na hudu kenan, hadisin da Imam An-Nawawi ya kawo mana a cikin wannan littafin daga Abdullah ibn Mas'ud. Wato Abdullah ibn Mas'ud shine rawin wannan hadisi, wato kunyar shi ita ce Abi Abdurrahman, baban Abdurrahman. Wannan baban wane kenan shine ake ce ma al-kunya, kamar yanda muka gan shi a can baya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, nan ma kuma Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Kenan al-kunya shi shine baban wani, baban Abdurrahman. Kai ma kana iya ka sa ma kanka al-kunya a ringa kiranka da baban wani. Kenan shine ake ce ma al-kunya da yaran Larabci. Kenan shi ana ce mishi Abi Abdurrahman, sunan shi Abdullah dan Mas'ud, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Yake cewa haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq, wato annabi sallallahu alaihi wasallama shi mai gaskiya ne kuma abun gaskatawa. Wato annabi sallallahu alaihi wasallama a dukkan al'amari idan yayi magana gaskiya yake fadi, kuma abin da yazo da shi kuma dole ne mutun ya gaskata. Zan mu dawo mun yi tarjuma hadisin. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ahadakum, lalle dayanku, yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawma 40 yawman nutfa, wato babu wani daga cikin ɗiyan dan adam face sai ya biyo daga mahaifa za a aike shi, banda wanda Allah subhanahu wataala ya halitta kamar irin annabi Adam wanda aka halicce shi da kasa. Amma dan Adam wanda aka haifa an aike shi ne daga mahaifa. To ana tattara halittan dan Adam a cikin mahaifar mahaifiyarshi, wato wannan etapin wasu marahil ne ake bi, wasu marahil ne zan magani nan guda uku wanda malam ya kawo mana akan wannan hadisin da kuma irin aya cikin suratul mu'minun wanda ta nuna mana wajen marahil guda bakwai ne. Tayyib, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, lalle ana jaggagama halittar dayanku a cikin cikin mahaifiyarshi wato kwana 40 nutfatan yana dugon mani, thumma yakunu alaqatan mithl dhalik, sannan ya koma daga wannan dugo na mani ya koma tsoka, mithl dhalika kwatan kwacin kwanan 40, wato na'am summa yakunu alaqa ya koma gudan jini, misal zalika kwatan kwacin kwana 40 wannan, sannan summa yakunu mudgha sannan ya koma tsoka, misal zalika kwatan kwacin kwana 40 wannan. Bayan wannan kenan, wannan ya tafi guda uku zan wanda malam ya kawo wannan anan, yace summa yursalu ilayhi almalaku fayunfakhu fihi ruh, sannan sai aiko mala'ika ya busa ma wannan dan da za a halitta ya busa mushi rai. Bancin haka nan wayi Umar bi 40 kalimat, za a yi umarnin shi da wasu kalmomi guda hudu, bi katabi rizqihi za a rubuta arzikin shi, wa ajalihi da ajalin shi, wa amalihi da aikin shi, wa shaqiyun aw sa'id, wato shaqiyi ne a rayuwar duniya zai samu zai zamanto matsiyaci ne na zai yi asara tababbe ne a cikin rayuwar duniya, ko kuma sa'idi ne zai zamanto mai rabauta ne a rayuwar duniya. Sai yake cewa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, na rantse da Allah wanda babu wani abun ma bauta da gaskiya bayan shi, inna ahadakum, lalle dayanku, la ya'malu bi amali ahli aljanna, zai yi aiki irin aikin ƴan aljanna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, hasi ya kasance tsakanin shi da aljanna bai huce ba zira'i guda daya, bai yasbiqu alayhi alkitab, sai littahin shi ya juya mushi ko kuma ya rinjaye shi, fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha, sai ya aiki irin aikin ƴan huta sai ya shige ta. Yace wa inna ahadakum, haka kuma ɗaya daga cikin ku, la ya'malu bi amali ahli an-nari, da zai yi aikin irin aikin ƴan wuta, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, sai ya kasance tsakanin shi da wutan nan, ya shiga wutan nan bai huce ba zira'i guda daya, fa yasbiqu alayhi alkitab, sai litahin shi ya juya ya rinjaye shi, fa ya'malu bi amali ahli aljanna, sai ya yi aikin irin aikin ɗan aljanna, fa yadkhulaha, sai ya shige ta. Wannan kenan tarjuma wannan hadisi gabaki daya. Idan muka dawo, ابن مسعود ني بعد لبار من الحديث يكي توا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يابام لبار وهو صادق المصدوق واتو النبي صلى الله عليه وسلم ميقس كياني كما ابن قس كتاوا دم قنات النبي صلى الله عليه وسلم ييقس كياتي كما عند آيوي إرن سورة النجم كو توا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوها إرن كسوشي واند سكوار النبي صلى الله عليه وسلم لوكة ديزوية عن أيقوش mutane suke karyata shi, amma daga ciki Abubakar yana gaskata shi, wasu suna gaskata shi. A lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji, yazo da aka wayi gari Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yace ma mutane, ai da daren jiya ya tayi Baitul Maqdis daga nan har suka tayi sama, mutane suka bi gari suke har suka je suke cewa Abubakar to kaji dan uwan naka wa abin da ya fara wai yace ya hodi haka yace eh to gaskiya ne ya tai to wato annabi sallallahu alaihi wasallama sadiqul masduq ne idan yayi magana haka nan take gaskiya ce kuma abin da yazo da shi kuma gaskiya ne dole ka gaskata shi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaza to babu kokonto kawo ka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ka kama kai aiki da shi shine abin da yake zamantowa mutun ya zamanto ya samu salama a rayuwar shi ta duniya ya samu falahi a ranar lahira yace shine ya bamu labari annabi yake cewa mi inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa lalle dayanku ana tattara halittar shi ana gaggama halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 yana dugon mani wato kwana 40 yayin da mutum ya je ma matar shi idan mani suka ya shiga cikin cikin mahaifa zai tsaya har sai yayi kwana 40 wannan yana dugon wannan mani sannan anan zan mu gane cewa ba kowani ba mutum ba ko da yaushe ba daga yaje ma matar shi a lokacin ciki yake samuwa akwai wasu marahil da suke zuwa wanda likitoci wannan sun yi binciken su wasu suna gani sai ya kai kwana kaza to kun yaje cikin mahaifa wasu kuma suna gani direct yana tafiya cikin mahaifa amma dai yana dugo na mani zai zamanto ya tsaya a wannan dugo in kwana 40 kafin ya juya daga mani ya koma gudan jini lokacin da za a fara halitta shi shine yace yakunu yau 40 yawma nutfa kwana 40 yana dugo na mani sannan sun mai yakunu alaqatan mithl zalik sannan ya koma gudan jini kwatankwacin kwana 40 mithl zalika ai 40 yawma kwatankwacin kwana 40 zai koma gudan jini shi wannan dugo na mani kina wannan lokacin an fara halitta dan adam sannan bayan kwana 40 din nan sun mai yakunu mudghatan mithl zalika sannan ya koma tsoka kwatankwacin kwana 40 din wannan kinan kwana nawa 140 wata nawa 120 wata hudu kinan wannan marahil na daukan cikin mace wata hudu wannan gashi nan daga dugo na mani ya koma gudan jini ya koma tsoka kafin abusa mushire kenan wannan marahil marhala guda uku wato etap guda uku wanda ciki yake bi ya tafi kafin abusa mushire kenan na farko shine yayin da yake mani sannan na biyu shine lokacin da yake gudan jini na uku kuma shine lokacin da ya koma tsoka sannan bayan shi sai a aika mala'ika wanda zai busa mushire wanda mala'ika zai zo ya busa mushire kenan wannan ya zamanto daga nan ya zamanto hatta da mala'ika shi karan kanshi a lokacin nan ne ake cewa mace in tana da ciki babu wanda ya san me yake cikin cikinta ayi wacin da muka karanta satutuka da ya gabata mafatihul ghaib guda biyar inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham allah kadai ya san abin da ke cikin cikin mahaifa duk likitan da zai echography da menene a wannan lokacin bai san ba me za a halitta mace ce za a halitta ko hatta da mala'ikan da ake wakilta bai sani ba to mala'ikan nan da aka wakilta zai umarnin shi da wannan abubuwa guda hudun to a lokacin nan ne shi ma yake sanin cewa kaza ne kaza yana da kaza ajalin shi kaza kenan daga nan ya koma ba gaibi ba tunda bancin Allah mala'ika ya sani kenan la'alla likitoci idan suka yi bincike su ma su iya gano wani abu a binciken ilimi da Allah ya ba su amma a can baya babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala shine wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kadai ya san abin da ke cikin cikin mahaifa kenan wannan marahil ta guda uku kenan a turo mala'ika ya busa mushi rai sannan za a yi umarni wai umaru bi arba'i kalimat za a yi umarni da wasu kalmomi guda hudu ko kuma wasu abubuwa guda hudu bi katabi rizqi za a rubuta arzikin mutum dukkan arzikinka da zaka ci a rayuwar duniya da zaka samu a rayuwar duniya a lokacin za a rubuta maka shi kuma wannan bayyana ta'arudi da tun harkocin Allah subhanahu wataala a lauhil mahfuz an rubuta komai na rayuwar duniya wannan shine abin da ya shayi mashi'a kauniya da qadariya tun can Allah subhanahu wataala ya rubuta كتب الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. دشكرا دو همسن الله يرجع يروق تدك أن روق تابن دزه وارو الدنيا تدك أن كائن أهل كما الدنيا تزو. كنون ونن يكنون أمانة ونن تدك ينا واروان يد أوي كان أي الله سبحانه وتعالى زمان تو كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Zamanto kawai abin ya zamanto kenan wannan za rubuta arzikin mutum kaza zai samu kaza zai ci abinci kaza zai sha ruwa kaza zai sha to wannan duka sai an rubuta ma mutum shi gabaki daya tun lokacin ciki yana cikin cikin mahaifin shi kafin ma ya fito duniya shi yasa duk wanda zai zamanto da yawa ana bada labarin cewa mutum ne gashi nan ya suma ko kuma an ga ya mutu ma amma sai aga ya farkwaro a jiti a bashi ruwa yana shan ruwan nan kuma ya kwanta shikenan ya dai wani arzikin shi ne bai yi da sa ba wani yake ba da labarin cewa wani yana cin abinci ko yana cin biredi ne daidai arzikin nashi da yake so ran ya tsaya a baki ya guddo shi a kai ya sa shi a baki dake ba arzikin shi bane bai ci ba kenan wannan yake nuna duk inda abinda Allah subhanahu wataala ya yanka maka a rayuwa to zai zo maka kuma kai ne zaka gadaga wata hanya zaka same shi daga halal zaka same shi ko daga ko kuma daga haram shine kuma gaggawa akan neman arziki kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa warizqu kalaysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al'anaw wato ka zamanto kana kai rayuwarka simple ce dan kasuwancin ka da kake yi kana wutarwa kana dan daidaitawa da salo salo haka kana tayyaka a hankali to wannan bai zamantowa ya rige maka arzikinka haka kuma kai ka tashi tun ashirin tikat kana aiki bai kara ma arzikinka dukkan abin da aka rubuta zaka samu zaka same shi dukkan abin da aka rubuta baka samu baka same shi ba da yawa kuma zaka gani kai ne kake neman abu da kai hakuri zaka samu abin daga hanya ta halal sai ka gaggauta har ka je ka neme shi daga hanya ta haram yanzu da yawa kamar irin kisoshi da ake badawa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wani yazo ya tarme raqumin shi da yace ba wani ya tsare mishi raqumin ya je ya dawo da yaje yana sallah ne yace to da yayi da sallah yake tunanin cewa in yazo zai cire ko da igiye wannan tarakuni ya ba ma wannan mutumin sadaka da yazo mutumin ya cire igiya ya tsere to kaga kai niyyar shi tun wancan yazo da niyyar ya cire wannan ya bashi ita sadaka ta biyo mishi daga hanya ta halal to shi kuma ya cire ta ya sace ta ya daidaita ta ga ina ta sare same shi daga hanya ta haram kenan shi yasa arzikinka da yanda Allah subhanahu wataala ya yanka maka ba makawa sai ya zo mata sai dai ko ka gani ka ce ya jima bai zo ba ko kuma wani abu makamancin haka amma abinda Allah ya yanka maka to wajibi ne ko ya kake ko ina kake sai ya zo maka duka arzikinka a rayuwa wayu kutabu wayu umar bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi sannan da ajalin mutum kwana nawa mutum zai yi a rayuwar duniya za a rubuta wata nawa shekara nawa zakai da kwanaki nawa da awa nawa da segunda nawa Allah subhanahu wataala duka an rubuta a rayuwar duniya kaza ne da kai kuma bakka huce wannan ita bai bakka huce wannan ita bai wani yana bada kissar wasu bayan Allah sun zo suna tayya irin wani mai mota ne da mai moto sun zo kan stop da su wuce kowa da yazo yayi burus ya tsaya yana so dan uwan shi ya wuce shi mai mota yana so mai moto ya wuce shi ma mai moto yana so mai mota ya wuce an zo aka yi aka tsaya suka tsaya kelke segunda aka ko kuma kelke minute kuma kawai suka tashi a tare kowa kenan kamar ya nuna cewa eh in huce shi ma yayi tunani ya ce in huce kawai suka tashi shi wancan ya goye wani a moto kawai mai mota ya buge su wancan na baya ya mutu to ka duba ka gani ya zo accident din ne zai faru amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya aje mishi da wasu ɗan sa'o ɗan mintuna ba su yi bi da cin ya ba na rayuwar shi duniya na lumfashin shi bai shanye ba shine da aka zo ya aka tsaya cik sai da yi da rayuwar tashi ta kare Allah subhanahu wataala ya zo ya wannan yi mishi ajalin shi ya kare kenan shi yasa kenan duk yanda rayuwa take bai zamantowa ka ce a a wane ɗan gidansu suna tsawon shekaru bari in je gidansu in gama iri da su ni ma dan yi tsawon shekaru mutum nawa tsawon gidan ana tsawon shekaru shi da aka yi shi ma bai da rai ko kuma gashi nan ya taso bai ba tsawon shekaru ya rasu yaro ya rasu babba, ya rasu karami, ya rasu kowanne abu, kina wannan ajali ne yanda Allah subhanahu wataala ya rubuta maka baka huce shi ba. Bi ka tabbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, yace wa shak wa amalihi, da aikin mutum, aikin da zaka zo ka yi shi a rayuwar duniya duka Allah subhanahu wataala ya rubuta maka. Aiki ka zo ka yi aiki na rayuwa, musulmi ne kai zaka zo ka yi aikin lada, zaka zo ka yi ibada, zaka zo ka taimaki addini, zaka zo ka yi komi na rayuwar duniya duka abin da zaka yi Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta tun a cikin cikin mahaifarka an rubuta. Kenan wannan shi ma ba zaka kara ba, wani abu ba zai zamanto ba ya kara akan abinda ya wannan ya aka rubuta maka a rayuwa. Sinan wa shaqiyun aw sa'id, wato mutun ribantacce ne wanda zai samu riba a nan duniya, ko kuma shaqiyi ne a nan duniya, zai zamanto tababbe, zamanto a ranar lahira ya shiga wutar jahannama, Allah kare mu. Kenan wannan duka za a rubuta shi tun a cikin cikin ka. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa to dan me yasa tunda an riga an rubuta wannan kowa gashi nan shaqiyi ne ko sa'idi ne, tun wancan kenan falimal amal, dan me zan mu zo mu yi aiki? Annabi ya ce musu fa kullum muyassarun lima khuliqa la, wato kowa an yassara mishi akan abin da aka halicce shi. Kai ne zaka zo anta bil khiyar, ka zo ka bi gashi nan an turo maka Annabi ya shiryar da kai, kai ne zaka bi hanya gashi nan wannan hanya ce mai kakka ka bi ta, ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai kai ka aljanna, ko kuma a gashi nan hanyar gorewa da rayuwar duniya kake so ka bi, wannan kuma ita hanya ce mai kai ka wutar jahannama, Allah subhanahu wataala ya kare mu. Kenan wannan abubuwa guda hudu su ne zai zamanto bayan an yi wannan ita guda hudu, guda uku ta cikin rayuwa za a busa ma mutum rai. Sannan idan aka busa ma mutum a rayuwa, mutum yana rayuwa biyu da mutuwa biyu, rayuwa biyu da mutuwa biyu. Rayuwa ta farko wacce ce? Ta farko. Rayuwa ta farko cikin mahaifa. To mutuwa ta farko ha? Dan lokacin bai da rai, lokacin babu shi, lokacin babu shi. To mutuwa ta biyu, bayan an aihe ka, ka zamanto ka rayu, ka zamanto har zuwa ka mutu. Rayuwa ta biyu ta duniya ta ranar lahira, ta ranar lahira. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa huwa alladhi kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, da warku babu ku, matattu ne ku, fa ahyaakum, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da ku, summa yumitukum, sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai dauki rayuwarku, summa yuhyikum, summa ilayhi turja'un. Kenan wannan sune rayuka guda hudu, wannan guda hudu mutuwa biyu da kuma rayuwa guda biyu. Kenan bancin an busa ma rai nan da ya ka fara rayuwa, ka mutu kuma ka ƙara rayuwa. Kenan shi ne wannan. Kenan wannan akan rayuwa kenan wanda mutum zai zamanto ya wannan inta tun a cikin mahaifar shi. Sai malam yace fa wallahi alladhi la ilaha illa hu, fa wallahi alladhi la ilaha ghayru, wato ya rantsi da Allah wanda babu wani abun ma bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala, yake cewa inna ahadakum, lalle ɗaya daga cikin ku, da ya amalu bi amali ahli aljanna, zai yi aiki irin aikin ƴan aljanna, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira, har sai ya kasance tsakanin shi da aljannan nan bai huce ba zira'i, bai sabiqu alayhi alkitab, sai litayin shi rinjaye shi ya juya mishi, fa ya amalu bi amali ahli nari fa yadkhulaha, sai yi aiki irin aikin ƴan wuta sai ya shige ta. Wato za a samu mutum a cikin rayuwar duniya gashi nan da ya amalu bi amali ahli aljanna, zai zamanto yana aiki irin aikin ƴan aljanna. Menene aiki irin aikin ƴan aljanna? Kai ne sallah, kai ne tashi tsaye, kai ne azumi, kai ne duk bauta Allah kana yi, sadaka kana yi, hajji kana yi. To sai an je an rarraka, an rarraka, an rarraka, sai guguwar duniya ta ɗauke ka. Kawai sai wani aiki ka zo ka koma aiki irin ko kwantar in kai dawo 00 ka je kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala, wata shirka tana bata ayyuka gaba daya. ka dawo 00 kuma mutun yaje ya mutu akan saban Allah akan shirka kwata kwata kinan wannan wuta zai shiga alarki rayuwar farko ya fara ta da bautar Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suke cewa al insan ma dama hayyan la ya'man min al fitan wato mutun dan adam wanda yake rayuwa a doran kasa matukar kana rayuwa to bakka da wata kariya wata security wanda zai ta kare ka daga wata fitina ta dauke ka yahtamil kana yiwa wata fitina ta shaka ka huta daga addini kai ne kana ganin Allah subhanahu wataala ya shirye da kai kana yin sallah a lokaci kana yin azumin nafila kana bautawa Allah kawai kai sai sai ka gani an waye gari ka koma kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza abinda ba ta tsammani ji yawa kuma ga sunan kana gani sai ka ce wani fada nan masallaci sauun gaba yake amma yanzu gashi nan shine can yake shayi shayi ko kuma shine can yake kaza shine can kike kaza abun alfasha to matukar kana rayuwa kai kadan kanka kada ka wuce cewa Allah subhanahu wataala yana iya ya jarraba ka da irin wannan abu shi yasa idan ka gani wanda Allah ya jarrabta da irin wannan abu ba wai nuna ba sai kai a wannan su kawai ku kun shiryu Allah subhanahu wataala ku kawai shikenan aljanna da sai fasi a sai dai ka gode ma Allah ka ƙara neman Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai a cikin wannan addini dan ya zama to ka iski ka samu ka kufuta daga cikin wannan duniya lafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu bil khawatim wato al'ayyuka suna daga can karshe da ni ka cika a rayuwarka shine ake ma ibra da ni ka cika ba wai kawai nazo mu tun da mu aka fara wa'azi da mu aka fara kaza da mu aka fara kaza to da ni ka kare wannan shine abin da ya kamata ya zamanto kana kullun kana roƙon Allah subhanahu wataala kana Allahumma tabbitni ala dini as-sabat ka samu tabbatuwa akan addini kullun ka ringa roƙon Allah ya Allah ka tabbatar da ni akan wannan addini har sai na iske ka har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya karbi ranka ka ringa adda Allah subhanahu wataala ya saka ka yi kyakkyawan karshe dan saboda baka sani ba wata guguwa tana iya zawa ta rinjaye ka shine annabi yace inna amadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna kuna gani yana aiki irin aikin aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira abinda ya kasance bai wuce ba zira'i guda empa ba nan ne ba empa haka misali ka zo kak kawo mutuwa ta rike maka inda a kan wannan aikin kake ka shiga aljanna kawo sai ka gani abubuwa sun juya ka koma sai a hankali ka je ka mutu akan wannan aikin ka je ka shiga wuta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulu sai littafi shi ya rinjaye shi littafi shi wato ayyukan da yake bija yayi wani abu zai zo yayi kawai ya juya mishi akala ya zamanto kai aiki irin aikin ɗan wuta kuma ka je ka shiga wuta Allah kare mu haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna ahadakum haka kuma ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar zai aiki irin aikin ɗan wuta zaka ga mutum shi kawai ku sallah ma ba ruwan shi in ku kuna sallah ma gani yake ku kauyawa ne kawai gani yake ku kauyawa ne amma Allah subhanahu wataala tana yiwa yayi wani dalili da zai shiryar da shi a gaba hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance tsakanin shi da ya shiga wuta bai wuce zira'i guda ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yasbiqu alaihi alkitab sai littafin shi ya rinjaye shi ya juya yayi aiki irin aikin ɗan aljanna sai ya mutu ya shiga aljanna yawa fa an same su cikin sahabbai wanda busi ba aikin komi a musulunci amma yan aljanna ne wani rayya musulunta ran nan aka kashe shi kaga dan aljanna ne wanda in ka duba a baya ya cuta ma musulunci tana yiwa ana cikin yaki ne ma ya dawo ya musulunta ya kashe musulmai ya dawo ya musulunta ya zo ya zama to kuma musulmi su je su shiga aljanna da wanda ya kashe to kenan wannan bayyana cewa idan ka ga mutum yana wani aiki na alfasha ya zama to kana mishi kallon dan wuta kana mishi kallon shi kaza kaza a akwai wani abu wanda na addini ne ka ringa jin takaicin cewa wani in kana da dama ma ka je ka mishi nasiha Allah subhanahu wataala ya shirye da shi wanda mun sani sare mutum ɗaya ya shiryu ta dalilin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairul laka min khumrun na'am yahi ma alkhairi da abaka jajayen raqumma manya abaka jajayen raqumma wato mutum ɗaya ya shiryu ta dalilin sannan kuma akwai addalu alal khairi ka fa'ili wato kai ne kaje kama mutum nasiha ko ka sanar da shi akan wani abu misali ya fasa ya dawo yake aikin alkhairi ka koya mishi karatu ka koya mishi wasu abubuwa yake wannan aikin da yake na farko ya shirye ta dalilinka za a baka ladan wannan sannan kuma wannan aikin da ka koya mishi yake kai ma za a ba ringa baka lada akan kai ka sanar da shi kana da kamashin lada kenan shi yasa idan mutun ya zamanto Allah bai shirye shi ba kai ka gode ma Allah na farko Allah subhanahu wataala da ya shirye ka kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai a cikin wannan addinin haka iske shi sannan shi in kana da iko kana da kudura ka je ka mishi nasiha kaje ka mishi nasiha ta Allah subhanahu wataala ya shirye ta shi ya dawo ya gane gaskiya ya ringa bin addinin musulunci kinan a rayuwa zaka halace wasu guda hudu wasu malamai suna maida ta ga guda shida tana yiwa mutun ya musulunta mutun a ake shi musulmi ya rayu musulmi ya mutu kafiri ko kuma a ake shi kafiri ya rayu kafiri ya mutu musulmi ko kuma a ake shi yana kafiri ya rayu musulmi ya mutu kafiri ko kuma aks musulmi ne ya zamanto ya rayu kafiri sannan kuma ya dawo ya musulunta kenan wannan halayen baka san ba aina kake an aike ka alhamdulillah an aike ka musulmi kana cikin musulmi to ka rayu musulmi shin kana tabbacin cewa zakka muta musulmi bakka da kenan shine dole a ta rayuwa mutun ya zamanto yana tsoron yayin mummunan cikawa saboda al'ibra bil khawatim al'amalu bil khawatim innamal a'malu bil khawatim annabi yace da abin da yake karshe da abin da ka cika da shine kai koda a ce ka cika da wani ma'asi ga san di a ce ka shiga a sa ka wuta ma a wuto ka san ai sai a hankali Allah subhanahu wataala ya datar da mu kenan dai ala kulli hal wannan marahala mutun ya zamanto yayin da roƙon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya tabbatar da shi a cikin addini kuma ya zamanto ya muta cikin wannan addini kenan a cikin wannan hadisin kamar yanda malam ya kawo mana abubuwan da zamu fahimta a cikin shi shine na wajibi na mutun yayi imani da abin da yake gaibi ne wato duk abubuwa wanda suke gaibi mutun wajibi ne ya zamanto yayi imani da su sannan kuma zamu fahimci na farko yanda halittar dan adam take zawa wato daga an halicce ka kana gudan mani sannan gudan yi sannan ka koma tsoka sannan a busa maka rai sannan kuma har ya zamanto ka tashi ka dawo rayuwarka ka zamanto kana tun kana dan karami ka zamanto ka zamanto shabab ka zamanto namiji babba ka zamanto kasuwa har ka zamanto ka mutu kuma yana wannan duka marahil ne na itafin rayuwar dan adam ne da zai yi a rayuwar duniya wanda Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon rai har ya zai ya mutu kenan wannan yana nuna mana a cikin wannan hadisin yanda rayuwar dan adam take sannan kuma yana nuna mana ayyuka ana aiki ne da abin da mutum ya cika kamar yanda annabi yace la ya'mal bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'a fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha haka kuma shi ma aks wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'a fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha ahli aljanna fa yadkhulaha sannan kuma yana nuna mana ayyukan da mutum yake yi a nan rayuwa yana daga cikin abubuwa ne na sababi da zai kai ka ma aljanna ko kuma wuta wato aikin alkhairi ne dake da'a ce kake wannan ana kyautata tun za su kai ka aljanna idan ka cika da su amma kuma ma'asiya kake kana saba ma Allah kana shirka wannan ayyuka ne wanda an sani za su kai mutum wuta Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan wannan shine karshen wannan hadisi na hudu wanda hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud sai kuma hadisi na biyar da lokaci طيب الحديث الخامس ما يأتي حديث نبير عن أم المؤمنين دقاء أور ممني أم عبد الله أور عبد الله عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله تتبتى أغريتا قالت ذكي تشوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى من أحدث في أمرنا هذا لدوان دي كركرو وانا أبو أتكي وانا الدين النامو ما ليس منه وانا بايا تكيشي fa huwa raddun, to za a maida mushi aikin shi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa fi riwayatin li Muslim, a wata riwaya ta Muslim yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna, duk wanda ya aikata wani aiki wanda baya daga cikin addinin wannan namu, fa huwa raddun, to za a maida mushi aikin shi. Yana wannan shine hadisi na biyar, hadisin ummul mu'minin, uwar mu'minai Aisha radda Allah ta tabbata a gare ta, ummi Abdullahi uwar Abdullahi, wannan muka ce alkunya ce, a ce abuwa ne ko kuma baban wani ko mamman wani, wannan alkunya ce. Ummul mu'minin kuma ummahatul mu'minin, suwaye ake ce ma uwayen mu'minai? Sune matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda can cikin suratul Ahzab yake cewa wa azwajuhu ummahato, wato matan Annabi sallallahu alaihi wasallama uwayen ku ne mu'mine. Kenan duk wani mummuni, mutum wanda yake mummuni ne, matan Annabi sallallahu alaihi wasallama uwayen shi ne. Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, ya Abu Bakar, tana daga cikin kuma wanda suka rawaito hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya arme ta tun tana da shekara 6, ya shiga wajenta da shekara 9. Ita ce ta rawaito mana wannan hadisin, take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan wani wanda ya aikata wani aiki ko kuma wani wanda ya kirkira wani aiki a cikin wannan addini wanda baya cikin addini, to fa huwa raddun, to za a maida mushi aikin shi. A wata ruwaya ta Imam Muslim, dan ma'anar ta ƙara fito maka da kyau, shine yace man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, laysa alaihi amruna, wanda sha'anin addinin mu baya cikin shi, wato ainihin bamu zo ba da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da kai ba wannan aikin, ka kawo shi ka ce a shi ma addini ne za a iya yi, fa huwa raddun, to za a maida mushi aikin shi. Kina wannan hadisin shine asali akan mutum ya bid'a, ka kirkiro abu. Me yake ce ma bid'a? Shine kirkira abu, ka kirkiro abin da babu shi, ka sa shi ka ce shine cikin addini ne, ka sa shi cikin addini. To wannan abin da zaka kirkira ka zo ka kashi, Annabi yace fa huwa raddun, za a maida mashi, ba a karba ma, ba a karban wannan abin da kake yi, ko komi komin kyawun shi. Dan da yawa zaka gani wasu sun kirkira wasu abubuwa, misali irin karatu da suke yi a mamaci karatu a makabarta da menene, kaga wani abu ne wanda aka kirkira wanda babu shi a cikin addini. To idan ka zo ka ce ma mutum a kaza kaza ne, wannan bai dace ba a ringa yi, ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi, mai wanda ya mutu addu'a yake bukata yanzu a mishi addu'a, ba a ringa karanta mishi alqur'ani ba. Sai yace to alqur'ani ne bai da kyau, ko kuma menene bai da kyau? Alqur'ani yana da kyau, to amma Annabi shi aka turo shi, Allah shi ne ya turo missionary ya zaman to ya zo ya koya mana addini, shi yace aje ayi haka. In ka ce shi yace aje ayi haka, to a ina yace? Anan kaza da kaza da kaza. In ka kawo ya inganta abu, to sai a dauka. In kuma bai inganta ba, baka kawo ba, kawo wani ne ka jiya wadi, ko kuma kai ma kawo bi ne kake, to kenan wannan shine ne kan maida shi geye, ka kama abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yace ayi. Kenan wannan shine duk abin da ya zamanto aiki ne zakai, aiki ne zakai, to ya zamanto kayi shi akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada ka kirkiro wani abu wanda babu shi a cikin addini, kace yana cikin addini. Kuma wannan kirkire wanda mun gane shi, in ban manta ba, anan ne ko kuma can karatu, yana daga cikin sababin da zai zamanto a ranar lahira Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kori mutane. Mutane za su zo, al'umma sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana ce ma mala'iku wannan al'umma ta ce su zo. Annabi mala'iku su tare su, su ce a'a, ba san ba abin da suka kirkira bayan ka. To duk abin da ya zamanto zai sa ka ka zamanto Annabi yana kira mala'iku su tare ka ga Annabi can, ya zamanto Annabi ya ce ma suhukan suhukan can wajen ka, tayi can can tunda ka kirkira wani abu ba kai ba shi. To kenan dole mutum ya guje shi. Tushen abin da zaka kama addinin ka shine kawai abin da yazo daga littafin Allah ko kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Sune idan kayi abu ka dauka kayi aiki da shi, wannan Allah subhanahu wataala zai karba, ya zamanto kuma akan wannan sharadi guda biyu, kamar yanda karatun mu na farko in ban manta ba mun yi magana akan al-ikhlas wal mutaba'a, wato yin abu dan Allah da kuma yin shi akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan duk abin da zai zamanto ba akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba, kawai kirkirawa akai, wannan bid'a ne, wannan mai dashi gehe, bai yiwa ya zamanto ka dauka kayi aiki da shi a cikin addini. Kenan haramun ne mutum ya kirkiri wani abu ya zamanto ya sanya shi cikin addini yace kuma ayi aiki da shi komun kyawun abu komun kyawun yanzu mu duba muga sallah ce aka zo aka yi annabi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sahabin yazo yayi sallah yayi buga-buga yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi assalamu alaikum yace wa alaikum salam irje fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda baka yi ba sallah to bai ba sallah annabi yace to kalli wannan sallah ce ko ga ta nanwa kaifiya kawo bubbuga ne yaje da shamsham to ina ga abin da kai ka kawo babu shi ma annabi bai gode shi ba to ka san ba makawa ba za a karba maka ba idan kuma kana kirkirar cewa a wannan abin ai ya kamata a ce an yi kaza ko kuma ya kamata a yi aiki da shi kenan kai kana tuhumin ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai cika ba aikin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi kuma wannan ko in ta kai kaga haka babban hadari ne ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi gaban mutane gaban sahabbai yayi allahumma fashhad allahumma fashhad ya hal yana cewa hal ballagtu na isar muku yana cewa eh ka isar ya ringa cewa Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ya sauko cewa al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina to kai in ka kawo wani abu sabo ka kawo shi cikin addini kace za a yi addini a shi kenan duka wannan abubuwan na warko kaga alqur'anin ayan nan ka kariya dada kuma kariyata aya ɗaya a cikin alqur'ani kwata-kwata tana huta ka daga musulunci kwata-kwata ba wai wasa ba ka tsaya kowa a'a huta zaka yi daga musulunci ka kariyata alqur'ani to kuma ka kariyata annabi cewa kenan bai isar ba kenan hadari ne na mutun yayi bid'a na hadari ne na mutun ya kirkira abu a cikin addini wanda babu shi ya ce yazo yayi shi ko mun kyawun abu kawo alaika bima jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi yazo kai kokari kawo kai shi kuma kada ka yi wasa cewa a'a wannan abinda annabi yazo kaza da dan yawa ko wasu wanda zaka ji abin takeici ka zo ka ce ma mutum wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace ai ka ji wai yana ce maka a wai malam wane yace kaza ko kuma malam wane yace kaza wannan duka abin takeici ne mutum bai san ba kiman annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ibnu umar in ban manta ba dan shi yake ce ma dan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaza da kaza yace mishi ai abubakar da umar sun ce kaza yake cewa in ce maka annabi yace ka ce mun abubakar da umar sun ce yace wallahi ban na kara ma magana yace bai kara mishi magana to irin wannan wanda suka san matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yau hatta da mu anan ba ana cewa annabi mazhaban imamu malik da mine imamu malik mi yace cewa ku duba ku gani abin da yazo in ya tabbata hadisi idan sahha alhadisu fa huwa madhhabi idan hadisi ya tabbata to shine madhhabai shi ko kuma can wanda suka zamanto duka a'immatul arba'a wannan mazahib na a'immatul arba'a guda hudu imamu ahmad imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu malik duka sun barranta da cewa ga maganar su idan tazo ka samu wani hadisi to ka bar maganar su ya zamanto ka kama hadisi akwai baitutuka wajen guda goma wanda suka kawo suke bayani dukansu akan wannan matsayi kenan di dole abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa annabi ya wadi to kar kai shakka cewa kai aiki da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi kuma ko magana kowani malami ne in dai matukar aka ce maka wannan annabi ne ya wadi to dawo wajen malam din ma in kana jin yaunin shi ko kana jin wani abu kace malam to ga hadisi ya tabbata annabi ya ce kaza to magana ka kan kaza kaza in ya tabbata zai ce maka to magana annabi ce ya ce kaza to je kai kaza amma wannan magana ta ce in malamin Allah ne in kuma ba malamin Allah bane ba tana iya toshe magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah kenan wannan yana nuna mana ke dan yayi haramun ne mutum yayi kirkire a cikin addini ya kawo abu cikin addini sannan kuma dukkan wasu abubuwa wanda suke zasu kai ka zuwa ga fasadi zuwa ga bada addinin ka ya kamata mutum ya zamanto ya bar su ya nisanta da su kwata-kwata dukkan abin da aka ce ma wannan abu bai dace ba a addinance abin wannan bid'a ne abin wannan kirkire ne a addini babu dalili to yi kokari kawai ka bar shi ka je ka kama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da kai kadai ne kake yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam to wai kai wannan kai ne jama'a saboda duniya za ta zo karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawaye a karshen duniya mafi yawa zai zamanto sunna za ta zamanto gariba jiddan abu na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo ka rike shi za a ringa tsoga maka za a ringa kaza da kaza za a ringa a wani kaza da kaza wani ya aje gemu wani ya dage wani wani kaza da kaza to duka wannan abu kai ya wannan in maka shi kajin kai ka ringa jin mishi tsoran wannan wanda yake izgirin wannan saboda kai izgiri da wani abu wanda yake abu ne na shari'ar musulunci yana daga cikin abin da yake gudda ka daga musulunci kwata kwata ko mun kankanta abu kai ko da aswaji kaga aswaji wannan mutane suna cikin hadari wallahi sosai dan yawa zaka gani mutum ka zo kai ni ka ustaz ko kuma wani abu aswaji kaza da wallahi irin abubuwan da suke gudda mutum daga addini ne kwata kwata aya ce karara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum da ayoyin Allah da manzon Allah ne da Allah da ayoyin shi ne kuke zaman tawa kuna yin izgiri to kada ku bada wani uzuri wannan a zamanin sahabbai ma ba bartana mu a zamanin nan dole shi'ar abu wanda aka ce ma abu ne na musulunci abu ne wanda addini ya wannan yi kawai annabi yace eh kaza da kaza kawai ki kokari kai kada kai daga mishi izgiri kuma wanda yake yin izgiri in dai kana iya ka mishi nasiha ka sanar da shi to ka sanar da shi cewa ya fasa wannan abin saboda abu ne wanda zai kai shi yau daga musulunci Allah subhanahu wataala ya kare mu anan zan mu tsaya insha Allah sai sati mai zuwa da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.